amfani da kira da kuri ta ta a take tare ne a san kasar Ingila bangaren Premier League kira ta ta so ta kofa ma ko na sha ga yadda ta kaya kungiyar kullan kafa ta bai ta ta kaki a halin Chelsea ko kuma da inda Chelsea da bita har gida bangaren ko ta samu nasara ne a kan Leicester City da yayi da Tottenham ta lallasa su yarda babu Crystal Palace ta samu nasara kan Southampton da nema yayin da Stoke ta doke Burnley biyu da babu West Bromwich wata ta samu nasara da doke Watford da yayin da West Ham United ta kaci a hannun Arsenal da Arsenal sun tafi har gida ta lallasa ta biyar da daya a ranar Lahadi da ta gabata cikin AFC Bournemouth ta samu nasara da doke Liverpool yayin da Everton ta kai kunnan doki 1-1 da cikin kullan kafa ta Manchester United. A yau kuma za a tafa ta ne tsakanin cikin kullan kafa ta Middlesbrough da Hull City tsakanin karfe 9 na dare agogon Nigeria Niger da Kamaru. A saman teburin kuwa na Premier League ta kore ta 4 har yanzu kungiyar kullan kafa ta Chelsea ta cikin ragamar ta baki 34 yayin da Arsenal ta ci mataki na 2 da baki 31. Ita kuwa Liverpool tana mataki na 3 ne da baki 30. Yayin da a can kasar teburin kungiyar kwallon kafa ta Sunderland take mataki na 18 ga maki 11. Hull City yana tana mataki na 19 ga maki 11 yayin da Wolves take mataki na 20 ga maki 9. A can bangaren La Liga kuwa na kasar kungiyar kasar Spain na shekara 2016 mako na 14 an buga wasanni da dama cikin wasannin har da babban wasan da ya ɗauke wa 'yan kallo har da babban wasan da ya ja hankalin kan kallo wato El Clasico wanda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta karɓa kungiyar Real Madrid wannan wasa dai an tashi nan doki 1-1 inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasarar jefa kwallon daga farko a cikin jawowa hutun rabin lokaci yayin da Real Madrid ta jefa kwallon ta ma wata drama a cikin gab da tashi ga wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Legends kuma ta tashi babu tsakanin ta da Villarreal yayin da Atletico Madrid ta ma ta tashi babu tsakanin ta da Espanyol. Granada kuwa ta samu nasara ne a kan Sevilla da Atletico Madrid a jiya Lahadi. Kungiyar kwallon kafa ta Real Betis sun yi san jarar 3-3 da Celta Vigo yayin da Atletico ta samu nasara da doke Everton 3-1. Sporting Gijon kuwa ta samu nasara ne a kan Osasuna da Shamas 3-1. Alagas sun tashi 1-1 da Las Palmas yayin da Valencia suka tashi 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Malaga. A yau sun tsakarar La Liga na kasar Spain. Deportivo da Barcelona ne za su kafa Real Madrid da Salah karfe 9 saura kwata na dare a gogon Nigeria. A saman teburin kuwa na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ragama da maki 34 yayin da Barcelona take biye da ita a mataki na 2 da maki 28. Sevilla tana mataki na 3 da maki 27. A kasan teburin kuwa Sporting Gijon tana mataki na 18 da maki 6. Granada na mataki na 19 da maki 6. Osasuna tana mataki na 20 da maki 6. A ranar Asabar ta gabata ne kungiyar kwallon kafa ta mata 'yan Najeriya Super Falcons ta lake kofin kwallon kafa na matan Afirka da shekara 2016 wanda aka yi a kasar Kamaru. Super Falcons ta doke safararsa na kungiyar mata na kwallon Kamaru da cike da nema a wasan karshe. Wannan karo shi ne kawai. Kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons ta ɗauki wannan kofi har sau 8. Super Falcons ta doke safararsa na kasar Kamaru da ci daya da nema a wasan karshe. Wannan shi ne karo na 8 kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons tana samu nasarar ɗaukar gidan wannan kofi. Bangaren hada-hada da saikin wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Spain da Barcelona Kabarstan na doron ɗan wasan Manchester United da suna Anthony Martial a kan ikon miliyan kungiyar kwallon kafa kuwa ta Arsenal na cikin dawo da tsohon ɗan wasansa gida Cesc Fabregas wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da taka leda. Shi kuwa Ashley Young na Manchester United kungiyoyi har uku ne wanda suke buga Premier League kasar English ne zawarcinsa. Wannan kungiyoyi sun hara da kungiyar kwallon kafa ta Everton da West Bromwich da Watford da kuma kungiyar kwallon kafa ta Swansea. Real Betis na neman Fabian Orellana ita ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta Euro 2025 domin siyan France da sa ɗan ƙasar Ivory Coast wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ke zuwa shirin a karshen shekara kan wasan bana. Tuta lafiya.